So, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawa nan inda zamu tashi al-fasl cikin al-fasl al-khamis kenan karkashin mun yi rabin shi zamu tashi yau a tsakiyar shi. Wa qad nabbaha ala misli hadha fi awwal surati al-Isra. Kada hakika nabbaha ya hadakar ala misli hadha akan kwatankwacin wannan fi awwal surati al-Isra a cikin farkon sura ta surati al-Isra. Yace walamma kana ma kashafahu yayin da ya kasance abin da ya yayi mishi min zalika daga cikin wannan aljabarut na karhin mulki na Allah aljabarut fa'ulut ne na aljabaru aljabbar mun ganshi cikin sunan Nabi Dawud subhanahu zul jabarut wal malakut mun ga yadda yake me yake ne alqahru ba wa shahadahu min ajaibil malakut kuma abin da ya gani na abubuwan mamaki na mulki shi ma daga mulki ne la tuhidu bihi al-ibarat wanda wani wata ibara bata iya kewaye shi akan abubuwan da Annabi alayhi salatu wassalam ya gani a daren Isra'i yace wala tastaqillu bi hamli sama'i adanahu al-uqul al-uqulu hankululluka wala tastaqillu bi hamli bata iya kadaituwa bi hamli sama'i adanahu da sauraron abu mafi karanci game da wannan ma abinda bai kai wannan ba ma hankali na dan adam ba zai iya dauka ba to yayin da duk haka ya kasance sai ya ce ramaza anhu ta'ala bil ima sai Allah madaukin sarki yayi nuni zuwa ga nuni kawai yayi ramz yayi alama bil ima da nuni sai yayi nuni tunda abinda Annabi alayhi salatu wassalam ya gani a daren da aka yi Isra'i da shi hankali bai isa ya dauka ba sai Allah ya mana nuni kawai wal kinaya da kinaya addala ala ta'zim wanda take abinda nuni akan girma faqala sai Allah yake cewa fa auha ila abdihi ma auha sai Allah yayi ma annabin shi wahayin abinda ya mushi wahayi kaga a kumshe dan hankalinku ko an fassale ba ya iya dauka ba matsayin mu na mutane yace wa hazan nau'u min al-kalam yusammihi ahlun naqd wal balaga bil wahyi wal ishara wannan nau'in nazance shine malaman naqdi da balaga suke kiran shi da cewa al wahyi wal ishara al wahyi ba wancan wanda ka sani ba na ulumul qur'an wannan babi ne na ulumul balaga da ishara wa huwa indahum ablagu abwabul ijaz wannan a cikin su yahi kai balaga a wajen kohohi hanyo abwab babe na ijaz takaice magana kamar abin dan saboda a nuna maka cewa girman shi ya wuce hankalinka ya dauka maimakin a ce da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kau sai aka ce fa auha ila abdihi ma auha yamma bawan shi wahayi zuwa ga wani abu wanda ya mishi wahayi saboda an nuna maka abin ya kai matukar da hankali bai ma dauka ba sai dai kawai ayi ishara wa qala Allah yake madaukin sarki yake cewa laqad ra'a min akama yadda a cikin usulubi na zance ma na magana tsakanin mutane yana wannan misali yaro yayi ka hana shi yin wani abu kace kai ne kai kaza ko zakka ga abin da zan maka ka ki bayyana cewa me yake zakka mishi ko bulala ce ko menene zakka sa shi ko me zakka mishi ya kabar abun a kumshe ba sai kai tafsiri ba yayi tsoratarwa game da ka fassale abun sai yi ta tunanin to menene zai yi yace laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani daga cikin ayoyin ubangijin shi masu girma mafiya girma in hasaratil ahfam an tafsili ma auha yace fahimta ta da kushe shine in hasarat ta da kushe game da fassale abun da Allah ya ma annabi wahayi وتاهت الاحلام في تعين تلك الايات الكبرى الاحلام هنكل كله تاهت سن دي موچه في تعين تلك الايات cikin ayyana wannan ayoyi al-kubra masu girma kawai Allah ta ayoyin ubangiji masu girma kenan ba a bayyana su ba قال القاضي ابو الفضل قاضي ابو الفضل شنو اياد بن موسى الريحسبي اشتملت هذه الايات wannan ayoyi sun tattaro ila mullahi sanarwar Allah bi tazkiyati jumlatihi sallallahu alaihi wasallam da tsarkake jumlar annaga baki dayan shi alaihi salatu wassalam wa ismatihi min al-afat fi hadha al-masara da kuma cewa annabi ma'asumi ne game da dukkan wani wata alluba a cikin wannan Isra'i da aka yi da shi fa zakka fu'adahu sai Allah ya tsarkake zuciyar annabi wa lisanahu da halshen shi wa jawarihahu da gaban shi fa qalbuhu bi qawlihi zuciyar shi Allah ya tsarkake ta da cewa ma kazabal fu'adu mara'a zuciye shi bata ƙaryata ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kaga wannan sarkake zuciyar Annabi ne wa lisanuhu bi qawlihi kuma ya sarkake mana halshen shi da cewa wa ma yanduku anil hawa Annabi bai kasance mai furuci ne game da sarrai wa basaruhu bi qawlihi kuma idan Annabi aka sarkake shi cewa ma zagal basaru wa ma daga idan shi bai karkace kuma bai wuce gona da iri ba wa qala ta'ala Allah yake cewa kaga wannan duka ya tattare gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowane bangare an tsarkake shi yace fala ugusum bil khunnas al jawaril khunnas ina rantsuwa kamar yadda malamai suke fassara wajen fala la ugusum da fala ugusum da yadda suke kaddarta shi ina rantsuwa ko kuma banne rantsuwa ba sai na yi rantsuwa ba bil khunnas da tauraru mubewa al jawaril khunnas har zuwa cewa ma huwa bi qalu shaytanir rajim yace la uqsimu ay uqsimu innahu laqawlu rasulin karim abinda yake nihi ai ina rantsuwa tabbas magana ce ta annabi mai girma ai karimin inda mursilihi mai karamci wajen wanda ya aiko shi ziqu wajin ala tablighi ma humilahu min alwahyi kuma mai karhi ne akan isar abinda aka umarce shi na wahayi makin kuma mai matsayi shine mutamakkinul manzila min rabbihi mai tabbatuwar matsayi ne a wajen Allah madaukakin sarki ana cewa makiyin kawai mai matsayi ake cewa mai daraja amma ana nufin a fasara shi mutamakkinul manzila min rabbi rafi'ul mahalli indahu kuma mai matsayi mai daukakken matsayi ne mazauni ne a wajen Allah muba'in kuma abun biyayya ne thumma a wancan gurin ai yana nufin fis sama a can sama aminun alal wahayi kuma amintacce ne akan wahayi duka jibrilu Ali ibn Isa yake cewa da wasun su a Rasulul Karim huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim nan gurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ne fa jami'ul awsaf ba'dahu ala hadha lahu dukkan sifofi da suka taho akan wannan in a wannan tafsirin ne akan Annabi alaihi salatu wasalam suke wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wannan amma sifofin da aka kawo magana mafi inganci a su wangakin ta malaman tafsiri cewa da Jibrilu ake amma su masu da tatahirin wannan suna kawo duk wata magana da aka faɗa sawa'un ko mun raunin ta illa iyaka wanda suka kawo ma in yana da ido cikin wancan ilimin ya koma yi binciken ya ga menene mafi inganci amma su bai hana su kowace magana an haɗe ta koda ba ita bace mai inganci su kawo ta inda tana ma fikirar da suke tahiya wannan hidima kuma ba haƙƙin su bane dama sai sun tsaya sun fassale maka cewa komai gashi mai inganci dan ba a cikin baban tafsiri suke ba wa qala ghayruhu wasu suka ce huwa jibrilu magana tana koma ne zuwa ga jibrilu kenan fatarji'ul awsaf ilay sai duk sifofin su koma zuwa ga jibrilu kenan shine mafi inganci
assalamu alaikum
wala qadra ahu wannan daga cikin abinda wannan malamai suka aibanta ma al-imam mai wannan mai muqamatul hariri shi ma ya dauke shi akan cewa jibril ne wannan annabi ne alayhi salatu wassalam sufufin nan amma kuma gana ba ita bace mai karfi wala qadara ahu yani muhammad sallallahu alaihi wasallam kila ra'ahu ra'a rabbahu suka ce ya ga annabi muhammad alayhi salatu wassalam suka ce ya ga ubangijin shi wa kila suka ce ra'a jibril fi suratihi ya ga malaika jibril ne a cikin surar shi wa ma huwa ala gaibi bi zanin bai kasance ba shi abun zato ne game da gaibu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan bai kasance ba abun zato ne ai bi muttaham ba abun tuhuma bane wa man qara'aha bid-dari kenan wannan wanda ya karanta bi zanin alaikum salam saboda an karanta shi bi zanin ko kuma bi zanin kenan aka karanta shi bi zanin kenan aka karanta shi bi zanin ba abun tuhuma bane game da wahayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma bi danin ne ba kasance mai rawwa ne ba danna ya dinnu shine rawwa fa huwa fa ma'anahu ma huwa bi bakhilin bid-du'a bihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mai rawwa ne zuwa ga kira ga wahayin da aka mushi abin da aka aiko mushi wa tazkiru bi hikamihi da kuma tunatarwa game da hikimomin Allah bi ilmihi da ilimin Allah wa hazihi li muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ittifaq wannan sifa kuma da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake da ittifaqin malamai ka gana har yayi nuni ma ga tarjihin shi cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ake wa qala ta'ala haka Allah yake cewa a cikin suratu ne ce nun wal qalam wa masdurun al ayat aqsama Allah ta'ala Allah yayi rantsuwa bima aqsama bihi da abin da yayi rantsuwa anan min azimi qasmihi daga mafi girman rantsuwar da yayi ala tanzihil mustafa akan tsarkake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mimma gama sathu al kafara da abin da kafirai suka rena shi da shi wa takazibihim lahu da kuma suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam bima gama satu shine ihtiqar gama sa shine ihtiqar wulaƙantarwa ya zo cikin hadisi da na Bukhari da annabi zai fassara girman kai yace alkibru gamsun nasi girman kai shine rena mutane gamsu shine ana wa anasahu kuma ɗebe mishi kewa basada amaluhu kuma ya shinhuda mishi gurace-gurace shi bi kaulihi da hadar shi muhsinin khitabahu yana mai kyautata mishi magana yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnu kaga su da suke nunin cewa annabi alaihi salatu wassalam mahaukaci ne ko sha'iri ne ko mawaki ne ko kaza Allah sai da ya rantsuwa yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnu kai ba mahaukaci bane dangane da ni'imar Allah da ya maka wa hazihi nihayatul mubarra wannan shine karshen kubutarwa fil mukhataba wajen yin magana wa ala darajatul adabi kuma shine mafi daukakar daraja ta ladabi fil muhawara wajen yin magana summa a'lamuhu bima lahu indahu min ni'imin da'im sannan sai Allah ya sanar da annabi alaihi salatu wassalam da abin da yake a wajen Allah nashi na ni'ima da take dawwamamma wa sawabin ghayr munqadi da lada wanda yake ba mai yankewa ba la ya'khuzuhu addun wanda kilige da lisahi bai kama shi ni'ima ce da wannan da lada wanda kilige bai kama na wala yamunnu bihi alaikum ba za a yi mishi gori akan ta ba fa qala sai Allah ya ce wa inna laka la ajran lalle kai kana da lada ya ma'aikin Allah wani gagarumin lada sai Allah ya kashi da nakira allati tufidu ta'zim wanda take nuna girman abun gairu mamnun wanda yake ba mai yankewa ba ko kuma sai gairu mamnun ba abin yi maka gori akai ba shi yasa ya kawo wala yamunnu bihi alai dan fasara bi akai summa asana alaihi bima manahu min hibatihi sannan sai Allah ya yabe shi da abin da ya bashi na kyautashi wa hadahu ilaihi kuma shiryar da shi zuwa gare shi wa akada zalika ya karfafa wannan tatmimal litamjir dan saboda ya cika girmamawa bi harfai tawkiri da harfi haguda bi na tawkiri fa qala sai Allah yake cewa ta'ala wa innaka la ala khulqin azim kaga wa innaka kuma aka inna ga sharhu tawkir ne la ala aka kawo shi ma harfin ya tawkiri rantsuwa lalle tabbas kai ina rantsuwa da Allah kana bisa akan dabi'a ta gari halaye na gari kila aka ce alqur'an shine alqur'ani wa kila suka ce alislam wa kila adabul karim dabi'a ta gari wa kila suka ce laisa laka himmatun illa Allah bakkar wa ta himma ya ma'aiki sai Allah wasidi yake cewa asna alaihi bi husni qabulihi Allah madaukin sarki ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abinda da kyakkyawar karbar shi lima asdahu ilaihi da abinda ya sadar mushi da shi asdahu ay awsalahu ilai min ni'amihi na ni'imomin Allah wa faddalahu bizalika kuma fifita shi da wannan ala gairihi akan wani shi li annahu jabalahu ala zalika alkhuluq dan Allah shi ya halice shi akan wannan dabi'u fa subhanal latiful karim sarki ya tabbata ga Allah mai tausasawa mai karamci al-muhsinul jawad mai kyautatawa kuma mai baiwa alhamidu abun godewa allazi yassara lil khair wanda ya saukake ga alkhairi wa hada ilayhi ya shirye zuwa gare shi summa asna ala fa'ilihi sannan sai yayi yabo akan mai aikatawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam wajazahu alayhi subhanahu kuma ya bashi lada akan wanne mishi sakamako akan wannan ma aghmara nawaluhu mi an mafi yawan kyautashi shi Allah madaukin sarki aksara ay aghmara mun ganshi a cikin musallasa na qudurub alma'ul gamir wa ausa ifdaluhu kuma mafi yawan faralashi yalwa faralashi summa sallahu sannan sai Allah ya diyan mishi yallallashi annabi sallallahu alaihi wasallam an qaulihim gami da maganar da kahure suke mishi ba da haza bayan duka wannan abin da ya gabata bima wa'adahu bihi abin da ya mishi alƙawali da shi min iqabihi na cewa za a yi musu uquba wa tawa'uduhum kuma ya musu mummunan narko bi qaulihi da hadai shi yace fasatu busur wa busurun da sanne zaka gani kuma su ma za su gani as-salasu ayat ayoyi guda uku ya ayi kuma mafatun summa adafa sannan sai yayi adafi ba da madhihi bayan yayi yabo ala zammi aduhi akan zargin makiyan annabi alayhi salatu wasalam arbukan adawashi wa zikru su'i khaliqihi da kuma ambatar mummuna halittashi wa addima aibihi da kuma ambato abun nan abun aibubukan shi yake wanda yake makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam mutawalliyan zalika bi fadlihi kuma yana mai jibinta wannan da faralashi wa muntasira li nabihi kuma Allah yana bada kariya da taimako ga annabin shi sallallahu alaihi wasallam fa zakara bid'a ashara khasla ya ambaci haddabi'a 11 ta abokin adawa min khisali zamfi ta muggan dabi'u na abun nan na wannan mutum a adatan a cikin alqur'ani Allah madaukin sarki bai cika ambatan ya tsaya ba yana ta aibato halittan mutum da cewa gashi mai kaza ne gashi mai kaza ne gashi mai kaza ne amma nan gurin da ya take annabin shi ya taba sai Allah yake ta zano mishi sufofi au sabkin shi na muni na hannu halitta na gangajiki wanda Allah ma ya yi mishi su akai kuma haka nan da ausaf wanda zike na banza wanda shi ya tsuruci abin shi shi ya aikata su wajen 11 ana ta aibata shi me yasa dan saboda annabi alayhi salatu wassalam ya taba falatu dil mukazzibi ne ce kada kai biyayya ga makaryata masu karyatarwa har zuwa asadirul awwalin summa khatama zalika kuma sai ya cike wannan bil wa'idi sadiq da mummunan narko na gaske bi tamami shaqa'ihi da kuma da cikar cewa tsiye shi tabbas ya kai cika wajen tsiya shi wannan mutum wa khatimati bawarihi da kuma mummunan karshen shi na halaka bi qaulihi da fadar Allah yake cewa sanasimu lalle zan yi mishi alama a rukum akan karan hancin shi fa kanatu nusratillahi ta'ala lahu atamma nusratu li nafsihi sai kasance taimako ne na Allah madaukin sarki da ya cika taimako ga kanshi wa raddahu ta'ala ala aduhi kuma da Allah yayi raddi ne ga makiyin annabi alayhi salatu wassalam abu la guraddin mafi girman raddi daga mafi hanya da Allah madaukin sarki ya dauka cikin wannan sura mai albarka suratul nun bayan an taba annabi alayhi salatu wassalam sun ce mahaukaci ne kaza ne da ya taho sai ya fara shinhuda da rantsuwa da tabbata da kore ma annabi abin da suka tabbatar mishi kuma yayyabe shi akan abubuwan da su bisu ma sani ba na siffofin annabi alayhi salatu wassalam kuma da aka ji aka hau zuwa ga zargin wanda su suka zargi annabi alayhi salatu wassalam da cewa mahaukaci ne su kuma aka siffanta su da siffofin da sun wuce haukan ma kuma da rihewa cewa a haka zasu halaka a ƙarshe su je su shiga wuta daga wannan mafi kyakkyawan raddi ne Allah ya ga annabin shi alayhi salatu wassalam shine yace ablagu min raddihi kuma mafi cikar raddi wa asbata fi diwani majdihi kuma ya tabbatar a cikin diwanin shi littahin shi madaukaki kaga a cikin qur'ani gashi nan shi wannan mutunan da yamma annabi wannan har zuwa tashin kiyama da muggan sufofin shi ana ta karantawa ana ibada ma da su haka nan annabi alayhi salatu wassalam shi ma kyakkyawan sufofin shi da aka ambato a cikin wannan sura mai albarka yawa gaba sai mu tashi al-fasl as-sadis